إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin Juma'a na Professor Egwandu dake a nan sabuwar unguwa Arkilla a jihar Sokoto yau Juma'a da muke gabatar da tafsiri a kowace yini cikin kun watan Ramadan yau Lahadi 11 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul Ahzab jiya mun tsaya a aya ta 34 yau zamu tashi aya ta 35 innal muslimina wal muslimati
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati man qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصالحين والصالحات والخاشعين والخاشعات
والقانتين وعودوك إن المسلمين
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والمتصدقين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات
wannan aya ta yi sababin sauka kamar yadda malaman tafsiri da yawa suka faɗi akwai wata mata da ake ce ma Ummu Ammara radiyallahu anha Ummu Ammara al-Ansariya annaha atati nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fa qalat Ummu Ammar tazo Ummu Ammara tazo inda annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce ma ara kullu shay'in illa li rijali ni ban ga komai ba sai na maza duk qur'ani ya bude duk qur'ani yana magana maganan maza dai ya kai wa ma aran nisaa yuftarna bi shay'in ban ga mata ana ambaton su da wani abu ba cikin qur'ani fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan ayat ta sauka innal muslimina wal muslimati zuwa karshe wannan wanda yake wannan ayat ta faɗi siffofi guda 10 na musulmi maza da siffofi guda 10 na musulmi mata wannan ayat ta nuna cewa da musulmi maza da musulmi mata da maza da mata duk daidai suke daidai akwai daidaito tsakanin su wajen bauta ma Allah kuma akwai daidaito tsakanin su wajen sakamako da ake samu irin nau'in bautan ne ya kasance wani lokaci ana kebance wani da shi wani lokaci a kebance wani da shi a kebance namiji da yau wacce fa ne a kebance mace da yi miji biyayya sai kasance kowa nashi daban ana kebance shi a kebance namiji da zuwa jihadi fi sabilillahi a kebance mace da zaman gida a kebance namiji da wasu abubuwa da suka shafi waje a kebance mace da wasu abubuwa da suka shafi amma asalin bauta wa'annan ayoyin guda 10 sun nuna asalin wannan ayoyin siffofin guda 10 da ke cikin wannan aya sun nuna siffofin abauta ma Allah dukkanin su na maza daidai suke da na mata na biyu sakamakon da ake samu ya bauta ma Allah na maza daidai yake da na mata sai Allah ya fara da innal muslimina wal muslimat haqiqan musulmi maza da musulmi mata wal mu'minina wal mu'minat da mu'minai maza da mu'minai mata asali musulmi da mu'minai in an baci guda ya ishi guda in an kace akwai salomi da ke cewa izhtama'a iftaraqa wa izhtaraqa ijtama'a in an ambace su tare suka zo tare to suna nufin suna da ma'ana daban-daban amma ya ambace su daban ko wace aka ambace ta ita kadai ta koshi ma'anar wata yanzu ya aka ce musulmi du'ayoyin da ke cewa ya ayyuhallazina amanu to sun koshi musulmi yana ciki ya ayyuhallazina amanu idan mudiya lisalati min yawmil jumu'a ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun du ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida du'ayoyin da ke cewa ya ayyuhallazina amanu cikin qur'ani yana cewa ya ayyuhallazina amanu ba ambaci musulmi ba to yana daukan musulmi da mu'mini in kuma aka ambaci musulmi shi daya annabi ya ce al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi to mu'mini shi ma ya shigo ciki daga kalmomi ne wanda ya ambace su daban ambaci kowace ita kadai ta kunshi wata amma in ambace su tare to suna da ma'ana daban-daban kamar nan da Allah ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati to dole in za a fasara akwai ma'anan musulmi daban akwai ma'anan mu'mini daban don shi ba wa'annan kalmomin ba dai suna da yawa kamar al faqiru da al miskin da an ce faqiri yana nufin miskini da an ce miskini yana nufin faqiri amma in Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin to akwai fuqara daban akwai masakin daban yanzu sun sha bamban kamar akwai al birru wat taqwa kamar al fusuq wal istiyan duk wanda anka ambata shi dai to gudan ya shiga ciki amma in an ambace su tare to kowane zai tafi zuwa ga wata ma'ana da ake nufi da shi duk aka ambaci musulunci tare da imani aka ambace su ba waje ɗaya ba tare nan an ambace su a cikin suratul hujurat an ambace su qalatil arabu amanna in lam tu'minu
fa la tu'minu wa la tu'minu
وإن تطيعوا الله
ورسوله لا
يئسكم من أعمالكم شيئا. طيب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا larabawan kauye sun ce mun yi imani Allah ya ce ba imani kuka yi ba ku ce musulunci muka yi kaga wannan ta rabe su ma ta nuna cewa musulunci ba shine imani ba saboda sun zo waje daya haka hadisin jibril da ya zo ya ce akhbirni anil islam wannan hadisin dogo wanda shine hadisi na farko a sahih muslim shine hadisi na biyu a 40 hadith wanda yake ya ce wani mutum hadisin sayyidina umar wanda ya fi shahara da hadisin jibril yazo ya tambaya a bashi labarin musulunci sai annabi ya bashi labarin musulunci daban yace ba ni labarin imani fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi haka da musulunci da imani duk wanda anka ambata shi kadai to ya kunshi dayan in aka ambace su tare to kowane daban-daban yake nufi kamar yadda wannan ayat musulunci anan yana nufin ayyuka na gabbai su musulunci ayyuka na zahiri yake nufi kamar yadda hadisin jibril ya ambata al-islam an tashhada an la ilaha illallah sai ka sheda sai ka fadi ka sheda ba abin da tuntuta abota ba da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus sala wa tuuti zakka wata ayyuka ne na zahiri wanda gabbai suke yi in a wata a fassara ta gaba misali ayyukan musulunci ai an kace musulunci shine ayyukan da kana iya yi kace ka gaji aiki ne da za a gani ana ganin kace na yau na yi ta aiki na gaji ko a ga alamun wahala gare ka a ce azumi kake ka gaji ko kai ta fidda zakka har ka gaji ko kai aikin hajji shi yafi komai wahala cikin ayyukan ibada ko kai shahada ka bude baki kace ashhadu an la ilaha illallah wato shi musulunci ayyuka ne wanda gabbai suke yi na zahiri shi kuma imani sai annabi ya ce an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi shi imani gaba daya aikin zuci ne ba a ganin ka kawo wahala a ce ni kai ka ce tu'mina bi malaikati malaikun Allah ne imani da su ka ga wahala amma kana iya wahala a ganka na azumi azumi shine musulunci kana iya a ganka kawo wahala ka yi aikin hajji kana iya wahala har ka fakkata kumbure domin kiyamul laili kana sallah duk ayyuka ne wanda ana yi na gabbai na zahiri amma shi imani ba aiki bane illai aikin zuciya ne aiki ne amma wani aiki na zuciya sannan idan musulunci da imani suka haɗu to imani shine gaba ga imani shine gaba ga musulunci domin imani shi yake tabbata wa'incin al'arab da muka kanto cikin suratul hujurat da suka ce amanna mun yi imani sai Allah ce kullu tu'minu walakin qulu aslamna naku musulunci ne musulunci shine ayyuka na zahiri wa'inda ake ganin ka ana kai kawo kana shiga musulunci imani ya koma babban abu wanda yake zuciyarka ta gaskata duk abin da aka faɗi ka yarda shi ake cewa imani dan shi akwai abin da ake cewa cikin tauhidi mas'alatul istithna'i fil iman yanzu baya halatta ka ce ni musulmi nake insha Allah ba a cewa haka ne ba a cewa ni musulmi nake insha Allah sai ka ce ni musulmi nake babu insha Allah amma mutum da ya ce ni mumini nake sai ya ce insha Allah wannan matsala sunna ce a cikin tauhidi yana ce mata mas'alatul istithna'i fit tauhidi fil imani sai mutum ya ce ni mumini nake insha Allah saboda me saboda wasu sun ce amanna qalatul arabu amanna qullam tu'minu sai Allah ya ce ba imani bane doka imani babu wanda ke da tabbas in shi mumini yake doka sai ka ce ni mumini nake insha Allah wasu lokacin annabi sun taba cewa su mumine suke sai Allah ya ce ba ku ba mumine kuke ba ku musulmi kuke doka kai yau baka da tabbas in kai mumini kake sai ka ce ni mumini nake insha Allah amma musulunci shi ayyuka na gabbai na zahiri inde kana sallah kashe da ba abin da cikin ta bauta mana gaskiya sai Allah kana addu musulmi kake doka shi wannan babu gumudi doka shi ba a ce mai insha Allah cewa dai akai ni musulmi nake Allah ya ce innal muslimina wal muslimati haqiqa muslimi maza da muslimi mata wal mu'minina wal mu'minati da mu'minai mata maza da mu'minai mata sai Allah ya ce wal qanitina wal qanitati da masu wa Allah da'a da masu wa Allah bauta na maza da mata kunuti shine yawan wa Allah bauta tsawaita wa Allah bauta ya maryamu kunuti li rabbiki ya maryama ki kunuti ki tsawaita wajen ibada ga ubangijinki doka abinda ake cewa kunuti shine yawaita ibada ya kasance yawaita biyayya da da'a ga Allah to da alqanitina wal qanitati da maza masu yawaita ibada masu yin biyayya ga Allah da mata masu biyayya ga Allah sai Allah ya ce wasadiqina wasadiqati da maza masu faɗin gaskiya da mata masu faɗin gaskiya gaskiya shine abinda ka faɗi na zance gaskiya tana kasancewa cikin zance tana kasancewa cikin aiki tana kasancewa cikin kudutawa cikin itikadi a zance gaskiya shine yanzu abinda ka faɗi yayi daidai da abinda ya auku shi yake cewa gaskiya muqabaqatul khabari bil waqi' ya kasance abinda ka faɗi ka zo ka ce mutane an yi abu kaza jiya an yi abu kaza yau zan yi abu kaza gobe sai abin ne ya kasance yayi daidai da abinda ka faɗi yayi daidai da abinda ya auku wannan shine na zance na aiki aikinka yayi daidai da abinda ya kamata minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi mun karanta shi ko cikin mu'minai akwai cikin mazaje akwai waɗanda suka gaskata ma Allah abinda suke mai alƙawari ni suka yi ba zance suka yi ba tsayawa suka yi fagen daga suka ƙi gudu aikin su ne nan Allah ya ce sun gaskata don haka aiki yana zama gaskiya ya kasance cewa na farko abinda kake faɗi shi kake aikatawa abinda ya dace ka aikata ko ba faɗi kai ba wanda ya kasance abinda ya dace ya aikata shi ya aikata shi ake ce ma ya aikata gaskiya haka kudurta gaskiya yadda da Allah ya kasance cewa idan ake tsammanin ka a waje haka kake a ciki ka yadda da Allah ke yi Allah ke bayarwa Allah ke hanawa ba za ka samu rakin tsammanin wani ke baka ba duk wanda yake tsammanin wani ke bashi ko wani ke hana shi to babu gaskiya cikin zuciya ce yanzu gaskiya ba ta baki bace zai in yana magana yana faɗin gaskiya in yana aiki yana aikata gaskiya amma a kudutawa bai kuduta gaskiya ba kuduta gaskiya shine kuduta Allah ɗaya ka bai Allah ɗaya ka hanawa Allah ɗaya ka yi Allah ɗaya ka sa a yi Allah ɗaya ka sa a hana idan imanin ka yana ga Allah ka yarda da shi fiye da yadda wani ke tsammani in ka shiga cikin damuwa ka tabbata Allah zai kawo ma mafita in ka shiga cikin kunci ka tabbata Allah zai kawo ma mafita in ka shiga cikin wata wahala ko wani tsanani ka tabbata Allah zai tafiyar da shi ka yarda cewa akwai ranar lahira nan da ake faɗi babu shakka a cikin jikinka in ya kasance cikin ka akwai shakka to an ce dai akwai lahira nan sai mun tafi mu gani to an ce dai kaza an ce dai akwai azabar kabari to babu iya to in ya kasance cikin zuciya kana bakin kana faɗi da baki cewa haka ne amma zuciyarka ajiba a gaba haka bane ko akwai shakku to baka yi gaskiya tare da Allah ba shine wasadiqina wasadiqati da maza masu faɗin gaskiya da mata masu faɗin gaskiya da maza masu aikata gaskiya, da mata masu aikata gaskiya, da maza masu kudurta gaskiya, da mata masu kudurta gaskiya, was-sabirina was-sabirati, da masu hakuri maza da masu hakuri mata. Wannan babban lamari ne. Kusan duk malaman tafsiri suna tafsirin wannan ayat. In suka kawo was-sabirina was-sabirati sun fi tsawaitawa, saboda shi hakuri ya fi ƙarin neman bayani, ya fi ƙarin wahala da duk abubuwan da muka ambato baya. To hakuri ya fi su wahala, hakuri ya fi komai wahala, don shi Allah ya yi ambaci a hakuri cikin Qur'ani wajen fiye da so 80 ga ladan masu hakuri, da nuna cewa a yi hakuri a kowane yanayi. Saboda me? Saboda hakuri ya fi komai wahala, kuma Allah ya faɗi su dai ake ba ladan su ba tare da hisabi ba. Inna ma yuwaffas-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Shi mai haƙuri ana ba shi lada ce ba sai an kidanya ba, ana ba shi lada ce ba sai an kidanya ba, saboda shi haƙuri ya fi komai wahala. Me ya haƙuri? Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi yana fassara me ya haƙuri, yake cewa as-sabru, abinda a haƙuri shi ne adamul jaza'i, rashin yin yake cewa as-sabr huwa hafsun nafsi anil jaza'i, hafsun nafsi anil jaza'i shine mutum ya kame rai ne daga raki, in wani abu ya same ka ka kame daga yin raki, wal lisani anit tashakki, harshen ka ka kame shi daga yawan kai ƙara Allah, cewa yau na waye gari ban da komai, yau babu kaza, yau ban da lafiya, rashin lafiya ta ya ki canyewa, to baka da hakuri. Saboda kame bakinka daga ƙara ba. Haƙuri shine kame rai daga yin raki, abinda wani je yin raki ya same ka sai kai ka yin raki, bakinka ya kasance bai faɗin yawan kai ƙara Allah. Don shi ne muke da cewa mutane ku ci gode mun yi ma Allah, ku daina ta faɗin cewa ana cikin matsala, ana cikin talauci. Mai haƙuri komai talaucin da yake ciki bai dinga kai ƙara. Don shi na sha gaya muku ba so ɗaya ba so biyu ko bana. Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi ce cikin sahabbai akwai talakawa, akwai masu kuɗi, amma talakawansu ba a taɓa samun su rana ko suna cewa masu kuɗi ba su ba su ba, saboda rashin haƙuri ne, kai ƙara ne, nuna cewa banda ne, wani bai bani ba, banda ne, wani bai bani ba, wannan rashin haƙuri ne. Don shi Ibn Taymiyyah ya ce wal lisani an tashakki, kame bakinka, harshen ka ya kamu daga kai ƙara, yawan banda lafiya, yawan banda, yawan na faɗi, yawan ina cikin jarabawa, an jarabce ni ba a bani ba. Waljawarihi an la'umil hududi wa shaqqal juyub, kuma su kuma gabbai a kame su daga bugun kai da tsage riga idan masiba ta samu. Ya kasance wanda in masiba ta same ka ne za ka yi haƙuri. Me haƙuri? Ka kame kai daga raki, ka kame ranka baka yi raki ba, bakinka ka aji yana hargowa, yana kai ƙarar Allah, yana nuna ka an yi ma ba daidai ba. Gaɓanka ka a same su suna yaga riga, suna bugun jiki, wannan shi ake ce ma haƙuri. Malamai suka ce haƙuri ne ya kasu kashi uku, don girma ne shi ake ta kakkasawa. Na farko as-sabru ala ta'a, yin haƙuri wajen ɗa'a, wajen bautar Allah, ka yi haƙuri wajen bautar Allah. Ya aka gane ina buƙatar haƙuri? Cewar da Allah ya yi wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Sai Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati, ka umurci iyalanka su yi sallah, wasbir alaiha, ku yi haƙuri a kanta, wato yin ibada yana buƙatar haƙuri. Don za ka ga ba kowa ka iya sallah ba, ba kowa ka iya azumi ba, duk yana buƙatar haƙuri yake buƙata. Ba kowa ka iya bada zakar dukiya ce ba, wani yana da miliyan 40 an ce bada miliyan 1 sai dinga ta harguwa, yana wayo Allah, yana gani an kware shi, yana ganin ba a yi mai adalci ba, yana ganin talaucewa zai yi. Bayan an ce kasa 40 ya bada kashi ɗaya, kuma ya manta cewa wasu ne zai baiwa waɗanda su komai ba su da shi. Allah ya zaɓe cikin su ya bashi miliyan 40, sai ya ce to yanzu shekara ka ɗauki miliyan 1 ka ba talakawa, waɗanda su babayina ne kamar kai, ban ba su komai ba, kai nake so ka raba ka ba su ɗaya cikin 40. Sai ya kasa saboda rashin haƙuri. Wani baya iya zuwa aikin hajji ko don bai iya ɗauka ɗawainiyar kuɗi ta zuwa aikin hajji, ko don bai iya ɗauka wahala da ake ta zuwa aikin hajji. Duk aikin ibada da ake cewa a yi, haƙuri ke sa a yi. Wani bai iya zuwa tafsiri, wani bai iya zuwa makaranta, wani bai iya karatun Ƙur'ani, wani bai iya ba da lokacin nan da ake ana sallar tarawih. Duk wannan babu mai iyawa sai mai haƙuri. Saboda me? Saboda shi ake cewa as-sabru ala ta'a, yin haƙuri daga ta'a. na biyu astaghfiru anil ma'siya kame kai yin hankuri daga sabon Allah kaga sabon Allah sai kai hakuri don shi a cikin suratul yusuf da Allah ya bada labari annabi yusuf da kame wanda yayi da karshe sai ce innahu man yattaqi wa yasbir hakika wanda yayi takawa yaji tsoron Allah annabi yusuf yayi takawa yaji tsoron Allah saboda me saboda yaga haramu kwata-kwata tana kira nai kuma yayi hakuri zaka hakuri na biyu wanda yake wahala shine kamewa yanzu mutane da yawa suna zuwa masallaci sallah amma cikin su masu iya kamewa daga sabon Allah ɗan kadan ne wato masu duk da muka ce ana buƙatar hakuri wajen bauta Allah amma sauki gare in an hada shi daga kamewa daga sabon Allah sai kaga masallacin juma'a ya cika kowa yayi hakuri yazo sallah amma cikin su wane ne baya kallon haramu cikin su wane ne baya cin haramu cikin su wane ne baya zage-zage cikin su wane ne baya ƙarya cikin su wane ne baya annamimanci cikin su wane ne baya giba cikin su ma wani yazo sata mashin ne a masallaci cikin su wani iya gata kalmi a masallaci bai bari watan kamewa da kai sabon Allah yafi wahala daga yin bauta Allah yin bauta Allah yin sallah yin azumi bada zakka zuwa aikin haji duk da yana buƙatar sai an yi hakuri duk da aikin wahala ne amma abin da yafi shi wahala kakkai ƙarya kakkai giba kakkai zina kakkai sata kakkai kallon haramu wannan yafi wancan wahala don shi masu yin wannan sun fi karantuwa akan masu yin wancan nau'in hankuri na uku astaghfiru alal qada'i wal qadar hakuri kan kaddarorin Allah kan hukunci hukuncin Allah da abinda Allah ya kaddaro wannan yafi komai wahala mutum zai kasancewa ya kame daga sata ya kame daga zina ya kame daga zagin mutane ya kame daga giba amma in mutum musiba ta same zai yi ta hargowa zai ce inda kaza ba zai yi ina cikin talauci zai yi hakuri da yadda Allah ya kaddaro ma dukkan hakuri da shi in Allah ya kaddaro ma lafiya ka gode in ya kaddaro ma rashin lafiya ka gode in Allah ya kaddaro ma samu ka gode in Allah ya kaddaro ma rashi ka gode in Allah ya karbi danka ka gode in ya karbi mahaifinka ka gode in ya karbi matarka ka gode don shi wannan hakuri sai Allah ya magana ce da tsawo a cikin suratul baqara sai ya ce wala nabnu wan nakum bi shay'in wa nabnu
wan nakum bi shay'in min al-khawfi wal furi wa laqasim min al-amwal wa laqasim min al-amwal wal anfusi was samawat
وَبَشِّرِ
الصَّابِرِينَ الَّذِينَ
إِذَا Allah ya ce wala nabu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat zamu jarabce ku da wani abu wal nabu nakum bi dhoro min al-ju'i da yunwa da rashin rayuwa tawaya a rayuwa a yi ma rasuwa da tawaya a dukiya da tawaya a ƴaƴan itace sai Allah ya ce wa bashir as-sabirin kai bushara ga masu haƙuri su ne wa allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda idan musiba ta same su abinda suke faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya danganta wannan haƙurin da cewa in musiba ta samu baka in musiba ta samu haƙurin da kake na wata musiba ta same ka na kai hasarar wasu kuɗi kai hasarar wani rai da kake so kai hasarar wata dukiya da kake so kai hasarar wani abu da kai tsammanin ka samu sai ka maida shi ga Allah kai hasarar lahiyarka wannan ɗan kaɗan cikin mutane ke iyawa mutum zai iya kamewa daga sabon Allah amma baya iya kamewa in musiba ta same shi don shi malamai ke cewa ɗayan biyu in musiba annabi sallallahu alaihi wasallam ya iske wata mata akan kabari tana kuka akan kabari sai annabi ya ce ki ji tsoron Allah ki yi hakuri ta ce kyaleni lam tusabbi musibati kai ba a same ka da irin musibata ba bayan ya wuce sai aka ce kin san wanda ke mana shi annabi ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ta yi sauyi ta je gida nai ta samu babu mai tsaron kofa ta yi mai sallama ta ce ya rasulullah ban gane kai bane don shi ni faɗe maganar da ni faɗi sai annabi ya ce innama sabru inda sadamatil ula hakuri ana samun lada tai lokacin da musiba ta same ka malamai suka ce hakuri shi dole ne ko dai kai hakuri irin na masu karanci ko kuma kai hakuri irin na dabbobi in kai in musiba ta same ka nan lokacin aka hakuri in kace kake hakuri wannan lokacin to ko dabba aka buga aka cire makafa aka zubda jini za ta yi kuka za ta yi hargowa amma bayan wata daya bayan kwana biyu bayan kwana uku za ta tana cin haki kafiri mai ayi mai rasuwa zai yi ta hargowa yayi ta kuwa yayi kuma sama da kasa za ta fado bayan shekara ɗaya suka gane wajen tafiya fa tana ta dariya na kakkatar dariya ya mance zaka babu lada tunda ya bayi sai yau da gobe can mantar da shi duk musibar ta same ka kowace yace yau da gobe tana mantar da kai ita to in yau da gobe tana mantar da kai musiba babu lada abinda adda lada kai akwai wannan lokacin kuma haka jama'a musulmi suke mafi yawa musamman a dainan kasar Hausa zaka ga mutane gurgudu suna kokartawa ta wannan gefe sai kaga an yi rasuwa a gida da safe da yamma lafiya lau an tashi an yi sallah azhar tayi an tashi an yi sallah a ce wani ya hakuri mu yace hakuri sai ma'aiki ya koma normal ana gaisawa da shi kuma baba ne ya rasu kuma ɗa ne ya rasu kuma mata ta rasu kuma wani nashi ya rasu kaga wannan abu ne abin yabawa da ai yanzu muna da shi a ran a wasu kasashe ba haka bane wasu kasashe za a ji a dauko hayan masu kukan mutuwa aje wajen mai kukan mutuwa in musiba ta same ka ayi jinga da ita mai kukan mutuwa fa ce za a dauko ayi jinga da ita duk a ce zan baki kaza ban yadda ba zan baki kaza ban yadda sai da aka yanda sai da sai ta aza kuka wani ya rasu kaga kukan da ƙarya da yake ran tunda inda ba a baka ba kai can ba da kuka yi jinga kan ya aka wani bace sai kukan ba to amma ai ya zama al'ada a Larabawa a da kafin zuwan musulunci wani na bada wasiya in dai rasu wani irin kuka ce mata ta wani irin kuka za ta yi ki kukan da duk kabilun Larabawa sun ji yana bada wasiya cewa ayi kuka kuma har yanzu akwai irin wannan dabi'a a wasu kasashen Larabawa da wasu kasashe ma wanda ba na Larabawa ne musulmi amma alhamdulillah Allah ya tsasar da mu anan lokacin da muke karatu ahkamul jana'iz duk muka kawo ga bid'o'i sai mu ce Allah ya kaddara mu ba mu irin wannan bid'a anan a bidiyoyin da ake na mutuwa da hargowa da boda taskin da wani abu cikin dari wajen mu babu irin su gaba ɗaya babu irin su da zuwa ayi gina akan kabari da zuwa mafi yawa in ka je makabartan musulmi zaka iske ta kabarin kowa daidai da juna kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi da mai kuɗi da talaka da mallami da kowa ya sa ayi kabari ne daidai ba a sa siminti wasu abubuwa da ake na mutuwa da musibu sun samu nan wajen mu Allah tabaraka ta'ala ya tsarda mu sabani kaje wasu kasashe na musulmi su auka cikin wayannan musulmin ala kulli halin Allah yana yabon wasabirin wasabirati da masu hakuri maza da masu hakuri mata zaka zamme hakuri kakka zamme raki kakka zamme yawan kai karar Allah kakka zamme yawan cewa baka da kakka zamme yawan in musiba ta same ka cikin magabata akwai da yace ya makwabci shekara kaza ko mata ce baka sani ba saboda baya so ya ga ya mama ta ce cewa ga wani abu da Allah ya limai wanda yake jin cewa kamar ya kai karar Allah mutane na shiga cikin talauci na kusa da su bai sani ba mafi zama kusa da su yana cikin musiba yana boyewa wannan babban lada ce ya kasance kana iya boye musibar ta same ka ba sai kowa ya jin abu ya same ka ba in musiba ya kare ta same ka in mashin ɗinka aka danyi hadari da mashin ɗinka roban roban kai tsage sai ka dauko a Facebook ka samu yin hadari washin wai duk jama'a su ce su ce man bagara ni kike bukata Allah ya turo ba kawai ka hakuri an wuce kawai wata musiba duk da Allah ya kawo maka boye ta ya kasance cewa baka gaya ma kowa ba abu ne mai kyau ya kasance kana da irin wannan tsakaninka da Allah wasabiyin wasabiyati wal khashiin wal khashiati da masu jin tsoron Allah suna karaya saboda tsoron Allah na maza da mata ya kasance kai an kana ana karanta Qur'ani in ana sallar dare in ana wa'azi kana zuwa ka saurara saurarin ji ka amfana ba saurarin kama kuskurin mai wa'azi ba ba saurarin bari mu ji abin da suke faɗi ba ba saurarin kaza ko kaza ba a'a saurarin ka jiya mai wa'azin yayi ilimin ka bai yi ilimin ka ba yayi girman ka bai yi girman ka ba yayi matsayin ka bai yi matsayin ka ba yayi shaharar ka bai yi shaharar ka ba abin da yake faɗi sakon Allah ne kai kuma kokarin kake ka ji sakon Allah kai aiki da shi in ka ji sakon Allah ka karaya to masu irin wannan siffa sai Allah ya ce wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati da masu sadaka maza da masu sadaka mata shi ma ya kasance cewa kana iya dauka ka bayar baka ka a tambaye ka a ce yaushe rabinka da sadaka kai ka mance ko yaushe rabinka da sadaka Allah ya san iyaka sai dai ka dinga ganin laifin masu kuɗi duk aka yi maganar sadaka sai ka dinga wani su alhaji wane ake magana su wane ake magana masu shi'a eh Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yabon juhudu muqillin yace kokarin dan mai abu dan kadan yace dinari eh ya riga dinari 100 wannan ya dauko da yawa ne 100 ya dauko shi kuma wannan daya garai ya dauko ya bayar irin wannan sadaka ya kasance kana sadaka ita ma sadaka malamai sun kusa ta kashi uku akwai sadaka ta farko wanda yake komai kabbai tayi shine Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna ko menene ma Allah ya hore maka da miliyan 100 kaje ana sadaka ka tura naira 1000 ka tura naira 500 ka tura naira 50 wanda aje miliyan 100 naira 1000 suna sun yi mai wani abu sun yi ba amma Allah ya karba Allah cikin suratul baqara yace alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata sace wa mimma razaqnahum yunfiquna ko menene ma min alfazul umum ko me kabbaita yi amma wannan sadaka la tadullu ala sirkil iman wannan ba ta nuna gaskiyar imani ta cewa ka bada dan kadan kana da miliyan 100 a ce sadaka ka bada naira 1000 ka bada naira 500 kana ka ci abinci ka koshi ka ce almajiri zo ka doka wannan ba ta nuna gaskiyar imani wace ke nuna gaskiyar imani domin sadaka an samu ta ne daga asidik ita ma kamar wancan gaskiya li annaha tadullu ala sirkil iman duk abubuwan da aka ce kai na bauta sadaka dai ke nuna gaskiyar imaninka kana a cewa kai ta sallah kai ta sallah amma an ce ka bada naira 10 a cikin rigima da kai saboda sallar kaga kawai ga jikin ka ke ji baka jinta ga aljihunka amma duk abin da ke nuna ka dauki aljihunka saboda mai wa uhziratil anfusu shuh an samu ɗan adam an samu rayuwa rowa in kai yi fada da wannan rowa ka dauko kabbai to wannan yana nuna gaskiyar imaninka amma waccan ta farko malamai suka ce ba ta nuna gaskiyar imani ta min mala da kana hum yufikuna komai ma kana bai sai dai ta biyu wacce ce ta biyu ki ta ce wayutaymuna qama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nutimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura wanda yake wayutaymuna qama ala hubbihi suna bada dukiya akan suna son ta ba a wanda ba su so ba suna son ta mi Allah ki cikin suratul baqara lakaran bidda hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu nagarta ba Ali Imran ko ba za ku samu nagarta ba sai kun ciyar daga abin da kuke so sai kun ciyar daga abin da kuke so wanda kake so yanzu da muna neman taimakon marayu ko baka in zaka dauko ka dauko abin da kake so abin da in an baka shi kana so misali ba wai na ne sai ka dauko dukiyar ka ba a'a abin da gare ka ne ya dubu gare ka sai a ce maka sadakan marayu sai ka dauko 200 ka bai dun me ne ga dubu yana son 200 mutum na zo kaya da naira 1000 ya kasa yana jira cikin rana ya ci ribar 200 ana haka ko ba a haka to amma wanda adda miliyan 100 in ya bada 200 zai samu yayin larar da ka samu saboda mai miliyan 100 zai zo a ce ne ga wani kasuwanci zai samu 200 ce nike da 200 wanda adda naira 1000 yana taya kasa ko bisa roba roba ne ga 200 yana tsaya ya ce ya cintuwa amma mai miliyan 100 zai ganin 200 ya ce ya cintuwa ya tsaya ya doke ta bai bukatar ta don haka wayudaymuna qama ala hubbihi lan tanan birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wannan ayatu cikin suratul ali imran ita ta nuna waccan sadakar ta cikin suratul baqara ba ta nuna imani saboda wannan ta ce lan tanalul birra ba za ku samu nagarta ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba wani ma razaqnahum yunfiqun ba sai kun ciyar daga abin da kuke so sadaka ta uku shine wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wanda zai dauka shi dai garai ya dauka ya bai ita wannan babu inda aka ce ayita cikin alqur'ani babu inda aka ce ayita amma wa'inda suka yi ta sai Allah ya yaba musu domin Allah baya kallafa marayi sai abin da yake iyawa al ansar da suka yi ta sai Allah ya yaba musu yace wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sayyidina abubakar ma cikin muhajirin ya yi irin ta ya kawo ma annabi dudukiya yace yace ni kabban ma iyalanka yace na ban musu Allah da manzon shi kun ga ba cewa aka yi yayi ba amma da yayi sai annabi ya yabe shi da suka yi al'ansar sai Allah ya yabe su amma wanda Allah ke umurta ayi hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ita ce nau'i na biyu ka ciyar daga abin da kai kake so ya kasance cewa abin da kake so shi ka basuwa shi ka basuwa don haka sai Allah ya ce wal mutasaddiqina da masu sadaka maza wal mutasaddiqati da masu sadaka mata sadaka ta yi falala ga mata sadaka an fi son ta daga mata saboda hadisin da ya tabbata a Bukhari da Muslim cewa ran idi bayan annabi ya gama wa maza hudu ba sai je yawa mata ya ce ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna ya ku jama'an mata ku yi sadaka domin na ga mafi yawan in wuta ku ne to sadaka kuma tana maganin wuta cikin manyan abin da ke maganin wuta shine sadaka dan shi annabi ya ce ittaqin nara walau bi shiqqi tamra annabi ya ce ranar lahira mutum zai je gaba garai bai ganin komai sai aiki ne baya garai bai gehe ne dama sai aiki ne gehe ne na wuta na hagu sai wuta sai daga shi sai ubangiji ne babu mai fassara tsakanin su sai ce ku ji tsoron wuta koda da tsagin dabino ne wata sadaka tana maganin wuta sai an je ranar lahira kowane mutum yana cikin inuwa tai inuwar sadaka ta yi har a yi hisabi kaga daddadi gogurin girman sadakar ka in dan ka dauke duka ka bai inuwa ya kada wanda ba ta yi maka magani mun san ko a nan duniya akwai inuwar da ba ta yi ma magani saboda yar kadan ce amma kana son mai kauri da yawa mai fadi da yawa to ka girmama sadakar ka don shi mutanen da Allah ke sa cikin inuwa ta yi gadda babu inuwa sai tashi sai ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da yayi sadaka sai boye a hannu na hagu bai san abin da hannu na dama yabbai ba sai ga wani hadisi annabi ya ce wa sadaqatu sirri tufi ghadabar rabbi sadakar da kai a boye ita ce kashe fushin ubangiji kai wani laifi ashe Allah yayi fushi da kai sai ka ɗibi abinci a kai ma wasu mutane ka sa kuɗi cikin akawun na tallafin marayu ba a san kowane na ba saboda Allah ka yi sai ya ɗunguje sai ya tafiyar da wancan fushin da Allah ya yi da kai za ku yi ƙoƙari ku taimaka ku yi sadaka ba sai an sani ba ba sai ka yi selfie ba kana cewa ga mu yau mun fito muna tallafi muna ba da sadaka a'a ba sai ka yi haka ba ana iya yin haka in akwai buƙata a yi haka ne buƙata in wanda ka anshi sadakar mutane ne ba dukiyarka ba ce ka anshi sadakar mutane ne mutane suka ba da sadaka kana gudun zargi kana kai ba ya kai ba dan ba ma dukiyarka ba ce dukiyar jama'a ce irin abinda al-yatim suke yi ko irin abinda saura suke yi wani ke tara dukiya wajen taftimi sai a ce an samu naira miliyan kaza za an ba marayu kaza ba an ba su bane domin a yaba mashi wanda ya taftimi ko wanda ba shi ba da komai ba wani suka bai ba a san su ba za ka su ibada su ba ta ɓaci ba shi kuma an wakilta shi ne don haka yana son mutane su sani su ƙara samun tumanina kuma wasu su ji su zo su bai don haka sadaka tana cikin abin da ke tafiyar da fushin ubangiji in Allah ya fushi da kai ka yi wani abu da ba komai sai ka zo ka yi sadaka sai ta tafiyar da wannan fushi don haka a taimaka a yi sadaka domin taimaka maganin azaba Allah a duniya taimaka maganin azaba Allah a lahira sai Allah ya ce wasta'imina wasta'imati da masu azumi maza da masu azumi mata don haka azumi yana cikin babbar ibada Allah zai gaya mana ladar da za a samu a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce cikin hadisin qudusi kullu amalu ibni adama lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi duk aikin dan adam nashi ne banda azumi naune kuma ni nake biya ni nake sakamako ga mai azumi don haka azumi babban abu ne ka yi shi a lokacin azumin farilla da na nafila don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasawmu junna azumi kariya ne azumi ne maka kariyar rashin lafiyoyi a nan duniya wani in yayi kiba da yawa mai yayi mai yawa wata rashin lafiya ta kama shi sai a ce ka yi azumi ko azumi irin na duka ko azumi a ce ka baccin kaza duk kai azumi da gare su to tunda farkon ka saba kamewa kana irin wannan azumin na alhamis da litinin kana azumin kwana uku a kowane sace kana a kowane wata kana irin wannan azumin sai Allah ya tsare ka daga cututtuka da yawa wanda suke kama domin me dani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasawmu junna azumi kariya ne ya kare ka a nan duniya kuma ya kare ka lahira daga azabar ubangiji don haka sai Allah ya ce wasta'imina da masu azumi maza wasta'imati da masu azumi mata wal hafizina furujahum da masu kiyaye gaba gare su maza wal hafizati da masu kiyaye gaba gare su mata ya kasance mutum baya zina baya luwadi bata maɗigo duk wa'innan abubuwan baya istimna'i masturbation duk ka kiyaye gaba gare ka sai ga matarka ko abinda daman ka yin mallaka yin akwai wallazina hum li furujihim hafizun sai Allah ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wanda ke kiyaye gaba gare su wanda ke cewa farzon su sun kiyaye su sai ga matan su ko abin da daman su yan mallaka ya kasance ba a samun ka abin da ya shafi zina baka kusantar ta abin da ya shafi luwadi baka kusantar ta abin da ya shafi matigo baka kusantar ta to Allah ya yarda ka ci a cikin Qur'ani wal hafizina furujahum wal hafizati da masu kiyaye gaba gare su da maza da masu kiyaye gaba gare su mata وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ da masu ambaton Allah maza da yawa da masu ambaton Allah mata da yawa ya kasance an same ka baka gafala ba baka shagala ba yanzu wani sai ya ce ah wasu bid'a suke sai su dinga la ilaha illallah suna daga murya ko suna yawo ko su yi halka suna la ilaha illallah bid'a suke gaskiya ne to kai kuma kana yin na sunnah ko kai aka ganin laifi kai yanzu me daidai abinda a daidai in kai ambaton Allah wa rabbaka fi nafsika khifatan ka ambaci wa dun al jahil wa dun al jahil min al qawl wa dun al Allah ce wadkur rabbaka fi nafsika tabarruan wa khifatan, ka ambaci ubangijinka cikin kanka kana mai kankantar da kai kana mai boyewa. To suka ce haka yake kamata ai zikiri, sai zan kai baka zikiri. To kaga su ba su yi daidai ba, kai ma baka yi daidai ba. Baka ya kamata mu yawaita zikiri, mu yawaita zikiri shine aiki mafi sauki mai yawan lada. Duk abinda musulunci yace ai babu wanda yake komai sauki yake da babban lada kamar ambaton Allah. Kun babu abinda shaytan ke shagaltar da mutane yi kamar ambaton Allah. Don haka ya kamata lokacin da kake bisa mashin ɗinka, lokacin da kake cikin motarka, lokacin da kake girki a gida, lokacin da kake shara, lokacin da kasance kina yawan ambaton Allah. Akwai wani ambaton Allah da ke zama cikin azzakirun Allah katiran, koda ba kana yi da yawa da halshe ba, shine ya kasance kana kiyaye azkarus sabahi wal masa'i. Da safe kana na safe, da yamma kana na yamma, kana kiyaye azkar in zaka shiga toilet, kana karanta abinda aka ce ka karanta, in ka fito toilet kana karanta abinda aka ce ka karanta, in zaka shiga gida kana karanta na shiga gida, in zaka fita gida kana karanta na fita gida, in zaka hau abin hawa kana karanta na abin hawa, in zaka sa tufafi kana karanta ni wanda ake ce in za a sa tufafi, in zaka cire kana karanta wanda aka ce in za a cire, in ka farka da bacci kana karanta wanda ake karantawa an farka da bacci. Duk abin da yake da zikiri kana yi mai zikiri, in zaka alwala, in zaka wanka, to kai ma ka zan cikin wazakirin Allah katsiran wazakirat, masu yawan ambaton Allah maza da masu yawan ambaton Allah mata. Babu yadda za ka yi kai wannan, babu yadda za ka yi wannan bai kasance ko da yaushe ba kana cikin ambaton Allah. Shi ma ambaton Allah malamai sun kasa shi kashi biyu. Akwai ambaton Allah wanda yake buƙatar natsuwa. Yanzun ka ɗauki Qur'ani ka zamna ka natsu, ka yi alwala, kana fuskantar alƙibla, kana masallaci. Fi buyutin adina Allahu an tufa wa yuzkara fi hasbihi, Allah ce fi buyutin adina Allahu an tufa, a cikin gidajen da Allah ya yi umarni a daga su, kuma ginin masallaci na ya dagu haka ake so a daga su. Wa yuzkara fi hasbihi, a ambaci sunaye na ciki. Wa yuzkara fi hasbihi yusabbihu lahu fiha bil budwi wal asal, ana yi mai tasbihi ciki safi da yamma. Rijalun, wasu mazaje ke yi. Akwai cikin abubuwan da ake gina masallaci ciki akwai ambaton Allah. Sai ya kasance sallah ɗaya ka kawo ka masallaci, kana yi alwala da gidanka ka zo ka yi nafila ka zauna kana ta ambaton Allah kai kana subhanallahi. Akwai wurare da yawa da ake haka, yanzu ka je masallacin shehu zaka samu mutane da yawa wani lokaci suna zaune kawai suna ta ambaton Allah a koda yaushe. A ci wasu cikin baranda, wasu waje, in ka je masallacin Bello, in ka je masallaci na uku, akwai masallacin da ke zuwa ko da yaushe ka je zaka samu mutane a wurin zaune suna ta ambaton Allah. Wuce ne in ka je masallacin Annabi Madina, in ka je masallacin Makka zaka samu mutane zamne kawai ambaton Allah suke yi. Kakka zan cikin wanda kawai iyaka ya soki mutane ya ce sun yi ambaton Allah kaza bid'a ne, su ci wani ne na sunna, kai ma idan kana yi na sunna shine ka je masallaci ka zamna ka yi ta ambaton Allah, ka yi ta ambaton Allah. Ba abin da kai ka masallaci sai tasbihi, sai zikiri, sai istighfari, sai wa Annabi salati. To in kana cikin haka, to kana cikin mutanen da Allah ya yaba. Wannan ambaton Allah na farko kenan. Yin haka yafi a siffa kammalalla, kana da tsarki, kana kawo zuciyarka, in kace subhanallahi kana kawo Allah mai tsarki, in kace astaghfirullah kana kawo cewa kana neman gafarar Allah. Akwai kashi na biyu wanda Annabi yake la yazalu lisanuka raqaban bi dhikrillah, kada halshenka ya gushe ambaton Allah. Shi ko ka hankalinka ya kawo ko bai kawo ba, ana son ka ambaci Allah. Ba dole sai hankalinka ya kawo ba, ka saba ma kanka da komai ka kana subhanallah subhanallah, kana cikin kana tunanin wata dukiyarka, kana tunanin wani kasuwancinka, kana tunanin wata da zaka aura, kana tunanin wani wata jarabawa da zaka yi, amma kana subhanallah walhamdulillah bakin naka ya saba da ambaton Allah ne. Ko zuciya kana tunanin wani abu yana yi zai kai ma kamanci wani ambaton Allah kake yi. Malamai sun ce shi ma yana da lada, shi ne Annabi ke nuni da la yazalu lisanuka raqaban bi dhikri lillahi sai ce kada harshen kai ya bushe yana ambato Allah zuciyarka ba ta iya wannan tsayawa zuciya ba ta iya maida hankali ga abu ko da yaushe ya zan ba ta bushewa don sai annabi ya ce kada zuciyarka ba sai ce kada harshenka shi ma akwai lada yanzu da mutumin da ya kasance yana tunane kawai yana wani abubuwa yana ambato Allah da wanda kawai yana tunane ne sai ce jakka zaka ga suna haɗuwa daidai ba su haɗuwa daidai sai ce wallahi ban ma san nayi ba ko baka san kayi ba baka hada baki da wanda ya ce subhanallahi la ilaha illallah ina ambaton Allah astaghfirullah ba kada harshen kai kasance ya bushe daga ambaton Allah wazakirin Allah kaseeran da masu ambaton Allah maza da yawa wazakirati da masu ambaton Allah mata da yawa a'addallahu lahum maghfiratan wa innan da muka ambato su duka guda goma Allah ya yi musu tanadin gafara wacin wa innan abubuwa suna sa a gafarta ma zunubanka laifi fukan nan da kai ya aboye da bayyane da wasu abubuwa da kai da ba a so a sani in kai wa'innan abubuwan sai Allah ya gafarta ma wa ajran azima kuma yayi maka tanadin lada mai yawa hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawud da isnadi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsada mata ta cikin dare suka yi raka'a biyu za a rubuta su minaz zakirin Allah kaseeran wa zakirat za a rubuta su cikin masu yawan ambaton Allah maza da masu yawan ambaton Allah mata haka wanda adda aure tanan sai a cikin ibadar da yafi wanda bai da aure ko kuma wanda ke da auren yayi sallah shi kadai ko matar da adda aure ta tashi ta yi sallah shi kadai ba ɗan fa'ida akwai ba mace ta tadda mijinta su yi sallah da daddare ko namiji ya tadda mata ta su yi sallah da daddare raka'a biyu kacal za ta sa musu lada da yawa wanda inda ba su da aure kowa yayi bai samu wannan lada inda suna da aure kowa ya tashi shi kadai yayi bai samu wannan lada don haka a kokarta a dinga tadda iyali ana sallah ko da raka'a biyu ce mace ba a tadda ita a yi sallah mai tsawo da ita don ba ta iyawa don shi ya aka gane haka annabi sallallahu alaihi wasallam sunna na Aisha ta ce ina sallar dare ina gane ya gama in niji sallama tai wacin tana nan kwance sai yayi sallama sai ta gane cewa ya gama ko ta ce sai yayi sujuda da ni in yazo sujuda sai ya jaye kafafuna ko kuma ina sallah in yazo sai ya bude min kofa in shigo wacin ita ba a tunda mace ce annabi sallallahu alaihi wasallam malamai wasu malamai sun idan ya sallar da yake ta dare a irin daren mu ne yau awa biyar ne awa biyar yake cikin dare yana sallah to ita mace ce ba ta iya wannan sallah a rai awa biyar wani lokaci ma haila take ba ta sallah wani lokaci kuma baya tsaye ita su yi wannan sallah haka awa biyar sai ta gane ya gama sallah idan ya jaji sallama ce wani lokaci kuma da shi da mata ne suke sallah kuma da ya sallah da shi da Abdullahi bin Abbas da Maimuna tana bayan su yayi sallah tare da ita don haka yana da kyawu mutum ya tada mata sai su yi sallah ko da irin mai dogo sallah ce ya kawo shafa'i da wuturi sai ce tashi mu yi raka'a biyu da raka'a da ta rage sai a yi wannan yana da fa'idoji yana rage rigima a cikin gida yana rage tashin hankali duk gidan da mace da miji suke tashi suke sallah in su yi raka'a biyu annabi ya ce za a rubuta su minaz zakirin Allah kaseeran wa zakirat sannan da tajruba ba a yawan samun fitina a cikin gidan ba a yawan samun mijin mai ta fada da ita ko ta yi ta fada da shi cikin abin da ke magani haka tashi ayi sallah cikin dare Allah tabaraka ta'ala ya karba mu Allah ya sa mu samu ainihin siffofin da aka ambato ya sa mu cikin masu su kuma Allah ya sa mu cikin wanda zai gafarta ma kuma zai yi mata da lada mai yawa anan zamu dakata nan nan lokaci yayi abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyin da muke yawansawa ana nan jiya na ansar taimakon barayu kamar yadda muka fara a jiya don haka za a ci gaba da ansa insha Allah don haka wayanda ke zagayawa su ansa suna iya tashi su ansa wayanda suka zo da ATM akwai POS wanda za su transfer akwai account na mun ci akwai mishi akwai ne har ci shi account okay sai gobe za a zagayawa yau za a zagayawa saboda jiya da muka yi wasu ba su sani ba yau kila sun tawo da shiri don haka wayanda suke zagayawa su je su zagaya saboda zai yi sun tawo da shiri akwai account 000 000 guda 3158248 000 guda 3158248 jaiz so don haka inshallah taimakon marayu ne jiya mutane sun taimaka da yawa gwagwado don haka koyo kuma muna so mu taimaka muna so ya Allah ya taimake mu samu fa'ida abin da muka samu shekara da ta wuce domin a ƙara taimaka ma marayu da taimaka ma irin su kasa ke zama lafiya da taimaka ma irin su Allah ke zama da mutane lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana nasartar da ku ba sai don waɗanda ba su da rauni a cikin ku ba bismillah
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madam mata ta tana da juna biyu kuma ta wuce DVD to sai ta riga ganin fannin ruwa yana zuba a gabanta ko tana iya wanke wa sai ta faga yin sallah ko kuma ta dakatar har sai ruwan sun dauke
wannan shafi ce matsal zaki idan yayi kusa haihuwa ne wasu malamai suna kaddaita shi da haihuwa da kwana biyu kafin haihuwa da kwana biyu duk jinin da ya fara tahowa ko wani ruwa fari ko wani ruwan da ke nuna alamar naƙuda ne to mace ba ta sallah ba ta azumi kuma sallah an ɗauke mata ba sai ta biya ba azumi kuma sai ta ramka kamar yadda muka sani don haka yake inda mafi yawan malamai Ibnu Qudama yayi magana akan haka a cikin Al-Mughni Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen a cikin fatawoyin shi Imam An-Nawawi a cikin Al-Majmu' da sauran malamai da yawa sun yi magana cewa duk abin da ya fara zuwa ko ba akwai malaman da ke da ra'ayin da sai an haihu sadan jinin nifasi ke farawa amma dai kauli mafi inganci shine duk abin da ya zo kafin haihuwa wasu ce har da kwana biyu haka in ta yi naƙuda kwana biyu wannan kwana biyu na naƙuda kafin ta haihu wani abu yana fito mata ba ta sallah kuma ba ta ranka sallah a wannan kwana biyu kuma wannan magana ita ce ta mafi yawan malamai kuma ita ce magana mafi inganci amma in ya bayyana gare ta ba naƙuda ba ce wasu ruwa ne kawai suka fito mata to wannan ba su hana ta yi sallah in dai ba su yi daidai da hailata ba wallahu ta'ala a'lam. Lafawul hadith malamai sun fassara shi da fasawoyi daban-daban wasu sun fassara shi da kayan kiɗa shine mafi girman abin da aka fassara shi cewa kayan kiɗa su ake cike malahawul hadith Sheikh Nasiruddin Albani musamman akwai littafi da ya rubuta Alatul Tarb wanda cikin shi yayi magana cewa lahawul hadith shi ake nufi domin wannan fassara ce da ta samo daga Abdullah ibn Abbas shi ya fassara ta haka a cikin suratul Luqman wa minan nasi man yashtari lahawul hadith li yudilla an sabilillah cewa lahawul hadith da ake nufi cikin ayar shine kayan kiɗa wasu suna cewa duk abin da ke ɗaukewa daga ambaton Allah da ke ɗaukewa daga Allah lahawul hadith ne amma dai ya shiga ciki amma dai min babu aula kayan kiɗa sun shiga cikin lahawul hadith wallahu ta'ala
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malami da abokina muna zaune akan kawon ɗaya da wasu to idan iyalan maƙocin mu sun yi abinci wasu lokuta sukan kawo mana amma ba da tabbas cewa mahaifinsu ya sani to mala a rashin sanin mai gidan
eh babu laifi yan abinci ya zama da faffe to na mace ne tana da incin ta basuwa kyauta in ba mun bazaranci ta yi ba haka in dai ba kwanna suke kawo muku na shinkafa ko buhuhuwa ba da faffe da ake kawo babu laifi ku ci babu laifi ku yi amfani da shi wallahu ta'ala
alam assalamu alaikum wa rahmatullah mana ko ya halatta ai tarawih a wani guri wanda ba masallaci ba kamar yadda na ga wasu suna sallah a kan shagunan su
eh yana halarta ayi tarawih inda ba masallaci ba yana halarta ayi gida yana halarta ayi shago yana halarta ayi ko ina ma aka yi inda tarawih aka yi tarawih ce zuwa masallaci ayi inda cikin jama'a za a yi yafi wallahu ta'ala
alam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara ma dr. Ahmed don Allah ya kara roƙon addu'a Allah ya baiwa mata ta lafiya ya ba ta haihuwa da albarka sannan malam don Allah daga yanzu har zuwa wata shekara idan an samu lokaci a yi mana program na tarihin yakunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don malam kana yi wallahi kamar taka bari sai ƙara son ka haɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
masha Allah magana addu'a insha Allah mun gama koyo za mu yi addu'a maganar wannan yakunan na daɗe na fi shekara goma ina so in yi game da yakuna saboda yakunan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da matuƙar muhimmanci musamman abin da ya shafi suratul anfal da suratul tauba da irin maganganun yakunan da ta yi da wani yanki na suratul baqara saboda wani yankin ne shi ake amfani da shi yau a chata ta banista ɗinkin duniya wasu abubuwa ƙasan yaƙi kamar suratul anfal kamar ayoyin suratul anfal ne aka fassara in kana jin su sannan ya kokan da annabi yayi ana kananin buƙatar su a wannan lokacin sannan bugu da ƙari ni akan su ne masters akan su ne PhD akan cewa jihad and the use of force in international law shi ne masa akan shi. Ibn Taymiyyah in the literature of contemporary jihadists shi ne PhD akan shi. Kaka abin da ni masa da PhD yana alaka da yaƙoƙi da ake yi na zamani, wanda yaƙoƙi na zamani sai ka alakanta su daga yaƙoƙi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. In kai haka za ka samu hikimar musulunci ta fito kwata-kwata. Dokokin yaƙi da ake amfani da su yau, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ce da amfani da su, duk Annabi ya yi magana da su, za ka yi mamaki. Duk Annabi ya yi magana da su, kada a kashe mace, kada a kashe wanda bai yaƙi, kada a sare bishiya, kada a kashe na cikin, kada a kashe mai kaza. Duk waɗannan abubuwan da ake ce ma ake amfani da su wajen yaƙi yau, duk Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da su. Saboda haka abu ne mai kyawu insha Allah, in Allah ya ban dama ya ban zarafi zan yi insha Allah, wallahu ta'ala a'lam. Okay, ce an ce a sake faɗin number account. Bismillah, ci gaba.
Wannan shi assalamu alaikum, Allah ya kara malam da Allah ramar sa lafiya da wasu sauraro ga kina. Don Allah malam, za ku ne iyaye a kan zuwa kayansu mummunan kurci, suna kiran su biyan banza ɗaya isa.
Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi addu'a akan ƴaƴanku sai a yi daidai da lokacin ijaba sai a ansa. Babu kyawu ka wa ɗanka irin wannan, a yi mai addu'a ka ji ɗan albarka, Allah ya yi maka albarka ga irin wannan abu haka. A yi mai faɗa da irin shi, a yi mai faɗa da ɗan banza lalatacce waye sai ya yi daidai da lokacin ansa ijaba, sai ya kasance a ansa ijaba, don ka ji tsoron Allah a daina. Wani ya ce akwai kumfani akan namba ɗin tallafin marayu
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 kana tarawih me ya dace yayi zai tare da laifi sannan ne ko zai yi tarawih da ne shi
abin da yafi shine bi sallar tarawih da niyyar sallar isha ya sallar ne sai ka aju ya tashi ka sauraka raka a biyu ko ka daya samu ya kawo raka uku ya sallame sai ya koma bin su a sallar tarawih wallahu ta'ala a'lam
wannan ita kuma a rubutu mana don Allah ka yi addu'a wallahi ina buƙatar kore kuma ba ni da kore Allah ya kore ni annabi ne
in sha Allah za mu yi maka addu'a ba sai karshe amma dai kana kana kai hakuri in kai hakuri kai azumi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shawara
bayan
ramadan Allah ya ce walaysa afitul ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullahu min fadlihi wanda ba su da abin aure su yi hakuri har Allah ya wadata su kai hakuri kafin mu yi addu'a
wanda yake
kafin Allah ya kai addu'a
wanda yake assalamu alaikum warahmatullahi malami ne da hukunci kasuwancin da ake yanzu na tare da kuɗi ka tura wa mutum naira 100 shi kuma ya baka naira 90 ko kuma a bambanta kuɗin buhun shinkafa idan za ka sayi karfa
na farko da ka faɗi baya halarta na farko ya kasance cewa ka tura mutum 100 ya tura maka 90 domin sai da kuɗi ne da fifiko wannan mun sha bayani ne ka ji wannan shine karo na uku muna wannan mun yi shi da tafsili a baya cewa ribal fadl ake ce mata riba ta fifiko wanda ke annabi ya hana ta hadisin Bukhari da Muslim amma na biyu ba bai da laifi mutum buhun shinkafa in transfer za ka yi kaza in kuma cash za ka sayi kaza dalili ko shine saboda babu riba tsakanin buhun shinkafa da kuɗi don haka duk da aka sai suwa yayi buhun shinkafa da kuɗi babu riba akan irin wannan ciniki ne duk mallaman da suka bada fatawa kan bankunan musulunci na duniya duk akan haka suke yi duk akan wannan ne yanzu misali da yanzu ana ta yi buhun shinkafa ka bada 20,000 waye ko kuma ka yi min transfer 25,000 duk akan shi ne ake cewa ne bankunan musulunci duk abuza su baka ne wanda ake sisuwa kuɗi hannu ka za su san maka su ƙara maka kuɗi ya kasance cewa inda da kaɗan kaɗan za ka biya har zuwa ƙarshe za ka ɗauko in biya ya canza akwai wahala gare ka za ka ɗauko transfer to kana iya kara kudi saboda me saboda babu riba ne a tsakanin shinkafa da kudi jiya da kace suwa yayi ka sai da shinkafa 20,000 ka gida ma ka sai suwa 25,000 in ka gida ma ka sai suwa 15,000 duk yayi babu riba tsakanin ta da kudi amma akwai riba tsakanin kudi da kudi tsakanin 100,000 da 100,000 akwai riba in guda ya fi guda annabi ya hana daya ya fi daya sai su zan daidai da daidai amma da kudi da shinkafa babu riba kowace iri babu riba fadl babu riba nasiya yanzu misali naira da naira akwai riba fadl wannan na sha wannan karatu a nan naira da naira riba biyu gare ta haka dala da dala haka saifa da saifa riba biyu riba fadl da riba nasiya wato ba za ka bada naira 100,000 ba a baka 90,000 ko da nan take ne ba za ka bada 100,000 ba a baka 100,000 in an jima shi ma baya halatta haka naira haka dala haka saifa idan naira ta sha bamban da naira da saifa ne riba daya ne kawai ita ce riba riban nasiya babu riba fadl wace in naira ta sha bamban da dala to ana iya sai suwa ko nawa aka gada ba kuka sai da dala dala 100 ko ka sai suwa 70,000 ko ka sai suwa 75,000 ko ka sai suwa 60,000 ko nawa ka sai suwa babu riba cike komai ka sai suwa indai naira da dala ce indai naira da saifa ce babu riba in kuma ne yanzu kudi da abinci ne koko ribar da akwai cikin wannan na biyu shine ribar nasi'a baka bada dala 100 kace a kawo maka 70,000 da daddare ko 70,000 gobe ko ga 70,000 din ka kai bucin dala 100 ko 70,000 da bai dinka wannan baya halatta to amma in ya kasance ba naira bace naira ce ko kudi ne da abinci ko wace riba babu ana iya sai san maka 50,000 cash 60,000 transfer ana iya sai san maka 50,000 yanzu 60,000 in sai an jima ana iya sai san maka yanzu ka bada kudi a ce sai gobe ka zo ka dauki shinkafa ko sai jibi ka dauka dauki shinkafa ita kowace irin riba babu in kudi ne da kuma kaya sai bai'ul ina wanda mun yi bayanin bai'ul ina jiya subhanallahi abinda aka samu yanzu zaga yawar da aka yi na kudin marayu tallafin marayu marayu an samu 34,250 Allah ya saka muku da alkhairi wa subhanakallahu wa bihamdika
akwai mai da rubutu na masharifi ma da da majalisin
da suka zaba Allah ta tsira eh cewa bai da lafiya ko cewa mahaifiya ce ba ta da lafiya kaunin mahaifiya ta tara su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله وإن باسو لافيا تكمو الله كباسو لافيا وإن إن أكبا إباسو لافيا دا باهي فيار على رم شر هبيلو دا قوم مهي فيار دا دبو إن باسو لافيا الله إباسو لافيا وإن سكر رسوكما الله كجيكنسو الله إساسو موتا وإن دي تي عمي الدعاين بكاتا أوي الله إباشي أوي الله إباشي ما tace gari kuma Allah ya sauke mai abin takalimi da duk wanda yake son aurewurin nan Allah ya sauke mai abin aure ya bashi abin takalimi ya rabbal alamin wanda da aure kuma Allah ya basu abin riko mata Allah ya basu abin cefane Allah ya sauke musu lamarin cefane ya rabbal alamin masu son haihuwa Allah ya basu haihuwa wanda Allah ya ba haihuwa Allah ya ce ya su riko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk